أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حتى بركة من سادوا أو أن مسألة ميتارة البركة جنتي ببركة من رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولقى والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا سبعين شد إنا تنانية تنكرة ونبتاين muna ɗaya ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yi daidai da 16 ga watan 8 a kalandar Bature 2023. Idan ba a manta ba muna karatu ne kan shakhsiya ta 14 shine Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda malami ya mai take da rabbani wa hadhihi al-umma malami mai tarbiyyantar da mutane mai karantar da mutane kananan ilimi sannan zuwa manyan ilimi shine wannan bawa Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi muna cikin gabawar da malami yake karantar da mu ilimin wannan bawan Allah can bayan malam ya mana matashiya akan kasancewar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana shigo da shi manyan mutane hasatan ma mutanen da suka halarci yakin Badar yana san Yusuf yana zaunar da shi a cikin su daga ciki wa ansaransu bata musu dadi ba har suka bayyana wa Umar lalle wannan yaron da kake sanyo shi cikin muhammuna da ire-iren shi wa a gida fa mu kuma dauko na muka sanyo ba dan me sun ya zaka ringa sanyo mana wani yaro a cikin mu yace musu duba matsala sai wata rana ya sanyo shi cikin su ya musu tambaya akan tambayar da babu wanda ya fahimce ta shine ya tambaye su yake cewa me kuka fahimta a fadau Allah madaukakin sarki idza jaa nasrullahi wal fata ya tambaye su a lokacin nan wa'ansu da suke tunanin sun san kalmar sun san ma'anar suke cewa ai Allah ya umurce mu da mu gode ne mu nemi gafarar zunuban mu idan Allah ya mana nasara ya wani gudun garin Makka a lokacin da Umar yake ce musu yake cewa kai Abdullahi ibn Abbas haka amsar take yace me a amsar ba haka ba take ba amsar tana nihin lalle ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo shine ubangiji ya sarkan me da wannan aya diddan ya sanar da shi ajali ba ya gabato ba dan haka ayi kokari a shirya ayi tanadin guzuri diddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guzuri ya riga yi ya tabbata akan shi mutumin da aka gafarta mai abin da ya gabata da abin da za ya zo ai insha Allah ana kyautata mai zato hasatan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu tantama ko ba wata shakka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gida aljanna wannan ga mu ne ga magarin bayu babu wanda zan mu yanke mai hukunci akan lalle dan aljanna ne sai abin da hali yayi sai dai mu kyautata wa bawa zato insha Allah muna kyautata zaton yana gidan aljanna mala yake cewa wa kana Umar yastashiruhu fil amri idha ahamma Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana shawarta Abdullah ibn Abbas duba da kanancin shekarun shi ai mun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu Abdullah ibn Abbas yana dan shekara 10 ko 13 a inda malamai suka samu sabani kan alwai shi kan tarihin shi yake cewa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana shawartar Abdullahi ibn Abbas idan wani abu ya zo ya tire mi wani abu ya dame shi a cikin al'amurran musulmai yana zuwa ya shawarci Abdullah ibn Abbas wa yaqul kuma Umar yana cewa husgawasu ya kai mai dinkaya cikin ilimi ka dinkaya manan ka samu mana mafita akan abin da muke cikin shi ko ka samu mana mafita akan abin da ya dame mu muke neman mu samu alli akan shi wannan yana nuna mana lalle Abdullah ibn Abbas kamar yanda addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma ya bayyana wa ummu fadl akan abin da zai wakana da wannan yaron zai kasance kai su yake cewa zai kasance mai tsananin hankali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai addu'a Allahumma allimhu faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi fahimta addini kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani wannan duka ba abin za ba Abdullah ibn Abbas ne ya samu wannan fadala ya samu fifiko a cikin sa'annin shi cikin kananan sahabbai yarda Allah shi tabbata a gare su wannan take ne wanda Umar yake mi yake cewa linkaya mana ka linkayo mana halli a cikin matsalar da muke cikin ta ya kai Abdullah dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa wa an ikrima anna aliyan harraqa nasan irtaddu an alislam فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم أنا بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس إنه لغواص على الهنات وأن أثر عندك إكرمة maula ne ko almajiri ne ko kuma maula na Abdullahi dan Abbas ne intaccen bawa ne na Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma idan ana lisahin manya-manyan almajirai na Abdullahi dan Abbas to ana zano ikrima yana cikin su yarda Allah shi kanshi tabi'i ne ba sahabi bane ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna aliyan harraqa nasan irtaddu an alislam Aliyu bin Abi Talib lokacin yana matsayin khalifa na mummunai ya kona wa'ansu mutane albarkatin sun yi ridda sun bar wannan musulunci ita kuma sabanin doka ba azaba da wuta shine yake cewa fa balaga zalika ibni Abbas sai labari ya cimma Abdullah ibn Abbas akan Ali ya kona wa'ansu ko ya musu azaba har ya kone su da wuta albarkatin ridda da suka yi suka huta cikin daga musulunci فقال سي عبد الله بن عباس نيكي تيوا لم اقل لاحرقهم انا بالنار داني ني زني wannan hukuncin yace da bun kona su da wuta ba yake cewa dalili inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala sabida manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace la tu'adhibu bi'adhabillahi kada ku azabtar da wani da azaban Allah Allah shi yake da wuta shi yake azabtar da bayin shi idan sun saba mai da wuta a matsayin ka na kai dan adam bai kamata ba duk irin dokar da take hannunka ka azabtar da wani da wuta wannan haramun ne qat'an azaba da wuta yake cewa wa kuntu qatiluhu da dokar da a hannuna take yace da ya kasu da kashi su zai dalili yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallama sabida fadar shi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi man baddala dinahu duk wanda ya canza addinin shi yana matsayin musulmi bayan Allah ya zaka mai zakin wannan addinin na musulunci ya nema ya koma cikin duhu yake cewa faqtuluhu to ku kashe shi amma dai kashewar tana da mataki ba haka qat'an bakurum dan yace yayi ridda za a zo a'a za a nema ya dawo kan addinin musulunci za a bashi ultimatum tsawon kwana uku idan bai yi ba za ka kashe shi wannan ita ce doka ta musulunci yake cewa fa balaga zalika aliyan sai labari ya cimma ali ai yayi hukunci Abdullahi dan Abbas ya tada karkashin hadisi guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake cewa wai ibn Abbas madalla da Abdullahi dan Abbas dan ba a ma'anar ta ba zaka dauke ta ba idan an ce wai ha kana nihin kai can wani amma dai shi yana madi ne saboda ya nuna bajinta Abdullahi dan Abbas madalla kasancewar lahaja tana sha gaban misalin waɗanda suke makubtan mu idan sun ce wane shege suna nihin bangaren yabo wane yayi abin azu a gari amma dai mu anan idan an ce shege to kalma ce wadda take da aibi to haka wai ha yana nihin a ma'anarta abinda Abdullahi abinda Ali ibn Abi Talib yake nihi shine madalla ga wannan ilimi na Abdullahi dan Abbas ko madalla da karangan shi Abdullahi dan Abbas yake cewa innahu laghawasun ala alhanat Abdullahi dan Abbas lalle mai linkaya ne akan mas'aloli wanda aka samu sabani akan su alhana shine jam'u hana shine duk abin da aka samu sabani akan shi ana kiran shi da alhana idan Abdullahi ibn Abbas mai linkaya ne a cikin dukkan wa'ansu masaloli wanda aka samu sabani akan su mun ga yanda hukuncin yanda yazo mana kuma ga yanda muka yi sai dai mu nemi Allah gafarta mana amma dai kasancewar dalili ya cin maka to wajibinka ne ka ajiye wancan hukuncin idan ba a yi shi ba ko idan za a sake yin shi ka dauki hukunci wanda Allah da manzon shi yayi kasancewar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ba ma wannan ba ba ita yin bace rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana uskuri idan bawa idan zai yi babu wani laifi akan shi Allah ya riga ya gafarta mai wannan kuma fifiko ne wanda ubangiji yayi wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa kaman ce baka yi sallah ba to ba wani laifi akan kai idan ka tsoma ka ci gaba karama ta duk abinda ya same ka akan mutuwa ko kuma akan rashin sani kana jahili akan abin ka dauki doka ka aikata lokacin da ilimin ya cin maka to kai istighfari ka koma wancan amma dai ba wani laifi da ubangiji da zai kama ka akan abin da ka aikata akan kuskure ko kuma akan jahilci sai dai mu kiyayi mi abu mi sambula akan jahilci mi shi dan an ce a ce a wannan akan fa jahilci ne ni ban sani ba to wannan baka da wani uzuri a gun ubangiji ya kasance aslan baka da ilimi akan shi ko kuma kana da ilimi akan shi ka mance ka aikata to babu wani laifi akan ka qala al-khattabi imam al-khattabi yake cewa qawluhu wa ibn na abbas fadai shi kai can abdullahi da abbas yake cewa lafzuhu lafzu du'ai alayhi wai kalma ce lafazi ne lafazin addu'a ne wanda yake yi wa Abdullahi da Abbas wa ma'anahu ma'anashi shi shine almadhu alayhi shi shine yabo da yake yi wa Abdullahi ibn Abbas akan madalla da wannan ilimin da Allah ya bai wa Abdullahi da Abbas wal i'jabu bi qawlihi kuma da abun mamaki da wada Abdullahi ibn Abbas ya kawo hadisi guda biyu ya tabbatarwa Ali ibn Abi Talib hukuncin da yake ba haka ba yake ba ga hukunci karantarwar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa ni ikrima samitu muawiyata yaqulu li maulaka ay ibn abbas wallahi afqahu man mata wa man aasha wannan asarin shi ma daga ikrima Allah ya ci kanshi yake cewa samitu muawiyata yaqulu li yace naji muawiya dan abi sufyan yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ce mini maulaka waliyin al'amarinka ko mai gidanka ai ibn abbas abdullahi dan abbas idan an ce maula shine wani wanda yake mai gidan wani wanda ya entar da shi a lokacin da yana halin bauta misali wani ne yana da bauta yana da bayawa idan bawan nan ka entar da shi a lokacin nan zaka kasance kai ne majibincin al'amarin shi idan Allah zai mai tukawa to bai da wani magadi na nesa ko na kusa din ba kai ba kai zaka wabu shi duke shi kai ne magadin shi to shine yake cewa maulaka majibincin al'amarinka mai gidanka ko wanda ya entar da kai Abdullahi ibn Abbas wallahi na rantsi da ubangijin da yake ran shi yake hannuna ita ce rantsuwar da musulmi wallahi yace afqahu man mata wa man aasha shine mafi fahimtar addini ga wanda yake raye ga wanda yayi mutu a can baya wannan yana ni yabo ne iya yabo bangaren ilimi in dai kana so ka gani ka koma littafin tafsiri ka gani ba wata aya wadda zaka tsaya akan ta face kaji magana ta Abdullahi dan Abbas hasatan ma idan ku koma tafsirin Ibn Kathir zaka samu ko ina yana istishahi da kalmomi ko maganganu na Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan yabo ne wanda Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi yake yi wa Abdullahi dan Abbas yake cewa wallahi ya rantsa da Allah lalle Abdullahi ibn Abbas ba wani malamin fiqhu wanda ya rayu a can da wanda kuma yake rayuwa a yanzu wanda ya mutu da wanda yake rayuwa a yanzu wanda ya kai shi sanin fiqhu sanin fahimta ta addini idan aka sa gaba kan addini yaya za a hada aya da hadisi a zakuto wani hukunci na shari'a sai Abdullahi ibn Abbas wannan dukkan shi yabo ne wanda Abdullahi ko wanda Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi yake yi wa Abdullahi ibn Abbas yake cewa wa an tawus qala jalastu 70 aw 80 shaykhan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ahad minhum khalaf ibn abbas fayaltaqiyan illa qala alqawlu kama qulta aw qala sadaqta wannan asarin daga tawus Allah shi kanshi yake cewa jalastu 70 aw 80 shikhan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa na zamuna da lattijawa wanda Allah ya ba su ilimi daga sahabban manzo Allah, daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda 70 ko kuma guda 80, yake cewa amma dai wani abun mamaki, ma ahadu minhum khalaf ibn abbas, babu wani daga cikin mutanen nan 70 ko 80 wanda ya taba sabawa Abdullah ibn Abbas kan mas'ala ta addini. Idan aka zo aka ce mas'ala kaza, yaya hukuncin ta koya ake gani a cikin addini, Abdullah ibn Abbas idan yayi magana to ba wani wanda yake saba mai a cikin su wa'annan mutane 70 ko 100 ko kuma 80. Wannan yana nuna fadala da girma da Allah ya baiwa Abdullah ibn Abbas da ilimi wanda Ubangiji ya bashi. Ai tambaya, ai mun karanta akharin da shi Abdullah ibn Abbas ne yake bayyana mana, yake cewa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu ɗaya daga cikin mutanen Ansar, yana ganin aboki ne wanda za su ci gaba da neman ilimi tare da shi, yace mai wani mutum tambaye mana manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su Abdullah ibn Mas'ud, kamar su Abubakar, kamar su Umar, wanda aka yi shekara sama da 20 tare da su ko tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ɗayan yace a'a, kai kana ganin yanzu kai da wannan sahabban suna raye, me zaka tafi ka nema a wurin su ka tara wani ilimi wanda a nan gaba za a ringa cewa Abdullahi za a dawo a ringa refere kanka, a ringa neman fatawa kanka, ka ba kanka lafiya kurin ka shata ma kanka lafiya. Abdullahi ibn Abbas ya zagi ne damtse, yake zuwa yake nema, yake neman ilimi, har ya kai yana zuwa ɗaya daga cikin kofar gidan Zaid bin Thabit, yana zama idan lokacin ƙailula ta zo ya shiga gidan shi yana hutawa da rana, shi yana ɗan kofar gida, yace yana shimu da iza ridain shi yayi matashin kai da shi ya tsaya yana zaune, har sai Zaid bin Thabit ya huto daga gidan shi yace me ya tsaya ka a nan, yace wallahi neman ilimi muka tsaya ba, yace yo ai da ka tura an ce kana nema na in so, dalilin mi dalilin dangantakar da take tare da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace a'a ai ilimi ne, ilimi shi kuma a tsarin tahiyya ake neman shi, ba zawwa yake tare da bawa ba. Wannan kamar yanda muka yi bayani akan masala ta Abu Ja'far al-Mansur a matsayin shi na khalifa na mummunai, ya nema ga Imam Malik a karantar da diyan shi Mawaqqa, lokacin nan babu wani littafi wanda ya hada hukumce hukumce kamar Mawaqqa Malik. A lokacin nan Imam Malik yake ce mai haba ala shiga hatta duk irin babban kigarka ka san wani abu, al-ilmu yati wala yu'ta, ilimi zo ya al-ilmu yu'ta wala yati, ilimi zo me ake yi a dauke shi, ba tahiyya ake yi ba, ba tarar da mutum ake yi ba a karantar da shi ilimi ba. Wannan kuma yana daga cikin ladabi ko albarka ta ilimi, ya kasance zawwa mutum yake yi ya dauke shi inda ake ba da shi, wannan yana daga cikin albarka. Inda ba za a ce ilimi tarar da mutum za a yi a karantar da shi inda yake, to za ka gani ko an samu ilimin amma dai Allah ya zari albarkar ilimin, Allah ya tar da mu. Shi ne yake bayyana mana, yake cewa ya tattara ilimin nan wurin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai abu ɗaya kan manta da addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma shi ne babban makami na ilimi game da yara, game da mu wanda muke neman ilimin. Ba wani abin da zai iya datar da kai ka cimma burinka wurin ilimi in ba ga addu'a ba. Wajibi ne sai ka zagi ne damtse. Ai da kai ran nan mun karanta baiti na mai ta'alimi akan mas'ala, akan wasu abubuwa guda bakwai wanda ilimi baya yiwa ya samu tsi da su. Yake cewa akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa umbika anha bi bayaniha ma'a tafsili, zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa qudu zamani. Yake cewa ya kai dan uwana ka sani wa har abada ba ka samu ilimi ba sai ka hada abubuwa guda bakwai, wannan guda bakwai idan ba su hadu ba to ba kai ba samun ilimi. Yake cewa zaka'u shine ya kasance kaiwa zakara ne, idan an karanta maka kana fahimta kana da zaka kanka yana daukan tashi. Yake cewa wa hibsu, sai ya kasance watila sai da kuɗi, ki sanya inya zakai da mutumin da bi da kuɗayen daukar ilimi din ilimin shi wallahi baya fahimci komai ba kuma baya dauka ba, tilas sai da kuɗayi wane kasance yana da bulanti yana san abin, sannan istibaru sai an yi hakuri. Ba wanda ya tara ilimi ba haka ba, duk wanda ka ganshi ya ce maka ya hada to wallahi tallahi sai da ya gudare ya gudduwa ba ya bar uwaye ba, ya ce wa gudu ba sai an cimma ilimin ba. baya yiwa ilimin ya tardo ka inda kake sai ka tashi daga gidan bukata ka neme shi wani in ta gama sai ka bar gari wani in ta gama sai ka bar kasa neman ilimi yace wa insha Allah ustaz tilas sai ya kasance ba kana da malamin da zaka sanya gaba ya karantar da kai ya karantar da kai illa bai yiwa ka dauki littafi kurun ka ce a karantawa zaka yi ka fahimci ina aka sa gaba har abada baka dauka ilimi ko baka san ba ina aka sa gaba sai dai idan ka kai wani munzali na ilimi to wannan kana iya dauka ka karanta ka fahimci ina aka sa gaba kan masala shi ma kuma wallahi har abada baka wadata da kanka ba duk irin ilimin ka ƙarya kake ka wadata da kanka kai ma kana da malamin da tilas wani abu zai ka karanta ka karanta ka karanta ka gaza fahimtar shi tilas sai ka kai zuwa ga malamin ka ka tambaye shi ya maka fatawa akan ilimin shi ma kuma yana da wanda idan ka takare sai ya bi kanshi wannan shine tsarin ilimi yace kuma wa ulu zamani da bakwai wajibi ne sai an yi dogon zon na shidda to mun tsallake daya shidda ne illa bi sittah da ko shidda na ce ko illa bi sittah sai da abubuwa guda shidda yace wa ulu zamani sai da dogon zon baya yiwa kurma a ce wani daga ya tashi kurmi har da ce alqur'ani to wani shaidani yake sabu yake fasaluwa a jikin shi yake karanta mai qur'anin ko kuma yayi labudda sai da dogon zango sai an yi hakuri an ci wannan lokacin ana tai sannan a dan samu wani abu wanda za a samu kuma wallahi ba karamin gunta bace ba mai neman ilimi ya ringa daukan kanshi a matsayin malami duk lokacin da zai dauki rigan malamtaka ya zuba ma kanshi to wallahi tallahi yana dab da ya rasa abin da yake nema a cikin rayuwar shi shine Imam Shafi'i yake bayyana mana asalin ilimi ana neman shi ne daga tsammun goyo zuwa ga lokacin da ka sanya ka cikin lutu yake cewa a duk lokacin da ya tsaya ya diba hadisai ya diddibo ya karanta ya hada ya huddo wani hukunci karkashin wata mas'ala yace a lokacin ne yake ƙara tabbatar wa kanshi shi ba karamin jahili bane ba a lokacin da kake nima wallahi ilimi wanda yake da ilimi ba abin da ilimin ne yake ƙara mai illa kawai kankan da kai duk lokacin da zaka gani wani yana tunanin yana da ilimi yana jinji da kai wallahi tallahi bai karanta bai da ilimi wajibi ne in dai kana da ilimi ya kasance ilimin nan ya gadar maka tawadu lika ka gani zai bi misali gangaren wanda in aka lissafa gangaren a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba na farko ba da dubi dan ba wanda yake taka shi in ba Abdullahi bin Mas'ud ba wurin bangaren har da disalin alqur'ani wannan alqur'anin rasmul usmani wanda muke karantawa ko gobe ka dauka zai dubi da sabbi yana da kamar shanta shi ya hada maka shi muni daya lajina ta farko ta Abubakar da aka hada shi ya hada lajina ta biyu lokacin Usman da aka hada shi ya hada ba wani wanda zai dauki qur'ani ya bude ko ya karanta face ko ya bi shi a tartibi face sai dubi da sabbi yana da kamar shi akan shi amma dai kallah tawadu ya san abinda Abdullahi bin Abbas ya zo nima aure shi amma dai yake cewa ala shiga hatta ai da ka kira ibu mun tsaka gida mun karantar da kai ce a ai mas'alar ba haka take ba mu da muke nema ne mun zo mun sadaka an karantar da wa wannan shine ilimi yana tabbatuwa ne duk lokacin da kake karantawa kake karantarwa a lokacin din zaya ringa haka bai ta iya yace yazidu bi kasaratil infaqi minhu wa yanqusu bihi kaffat sharata ka dai ka karanto ka zo ka zauna kana daukan kanka a matsayin mai ilimi baka karantarwa to tabbas abinda kake da nukushewa zai ringa yi lalacewa zai ringa yi har ya kai wata rana a nemi mas'ala a wurinka baka san meye zaka hudu wa mutane ba shine yake cewa yana karuwa ne lokacin da ake ciye su da shi lokacin da zaka zamuna karin ka sanya yara gaba kana karantar da su wanda kake tunanin ka dan yi su a ilimi ka zamuna kuringa tadawulin kalmomi na addini ko kalmomi na littafi ko kuma kalmomi na ilimi san karanko to a lokacin na ilimi yake haɓakuwa a lokacin na ilimi yake ƙaruwa amma dai duk lokacin da za a zamuna inda ka san ka aje siminti ne idan ya jima zaka gani ya daskare ya zamanto aikin banza bai iya maka wani abu to haka ilimi yake yau da gobe in dai an za a rike shi ba a ciye su da shi to zai kasance Allah ya tarda yake cewa wa'annan dukkan su wa'annan sahabban manzon Allah guda 70 zuwa 80 yake cewa bustaba ma Abdullahi bin Abbas ba sabani akan wata mas'ala wadda Abdullahi dan Abbas ya zo da ita dalili sun yarda da ilimi yake cewa fayal taqiyani illa qala ba su haduwa wa'annan mutanen da su da Abdullahi dan Abbas haje sun ce idan Abdullahi bin Abbas yayi magana kan wata mas'ala ta ilimi alqawlu kama qulta ya kai dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana matana hannunka abinda ka faɗi shine gaskiya shine ne ji wannan shine ake kira i'tirafi wannan kuma shine adalci ga dalibi ilimi wanda ka san yana gabanka ka san yayi ka san wannan al'amarin idan ya faɗa to kai imani da abin da ya faɗa yake cewa au qala sadaqta ko kuma suna cewa kai gaskiya ya kai dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mas'ala ta ga malai yake cewa at-ta'dibu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ladabi abdullahi dan abbas tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata da wani malami saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin shine mai tarbiyyatar da mu duk abin da muka samu duk irin yalwar da zaka samu na daga ilimi ko duk irin abin da zaka samu na daga ladabi karkashin jagorancin karantaswar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya nuna mana Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin manyan malamai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sama da shekara biyu yana sauraron abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma yana shiga gidan manzo Allah har ma ya kwana a ciki a gidan maimuna yarda Allah shi tabbata a gare ta uwar maimunai to wannan waƙa'a ce wadda take nuna mana ilimi yana samuwa ne da ladabi tilas sai da ladabi kuma ladabin nan da zaka yi game da malaminka shi zai sanya malaminka ya ji dadi wata rana ya maka wata addu'a addu'a kuma da ubangijinka zai abusa ta bi ka har ƙarshen rayuwarka lokacin shikenan lokacin muna ina marali da kwai wata makaranta ta malam Usman da nake tsohon libabi na masallacin Mufida kama Amira shi masu yin sahaba makarantar shi nake karatu to aka yi wani abu wanda gaskiya alhamdulillahi an gode wa Allah kowa da irin yadda mutum ya tashi irin yadda ya gani ana yi haka shi ma yake ɗaukar ladabi haka yake yi ga wanda suke gaban shi to aka yi wani abu alhamdulillahi dai abin da ya ƙayatar sai malam ya ce Yasir zan maka wata addu'a ya ce wannan addu'a wannan insha Allah a rayuwarka wata rana sai ka tuno da ni na ce Allah karɓa malam ya ce ina maka addu'a Allah arzuta ka da umara da aikin hajji ya ce kuma Allah ma albarka Allah ya yi albarka da duk abin da za ka karanta a rayuwarka to wani lokaci da Allah ya arzuta ni da kamun inda yin kullum wallahi ina tuno da shi ina cewa sakamakon abin da ba a san a wani yanayi ne ba malamin nan zai ɗaga maka hannu ya maka addu'a cikin lokacin da yake kuma muna kyautar zata a lokacin da muke tare da shi cikin makaranta ne muna nan ana karanta hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tabbas a lokacin nan banda kudda tsammanin mala'iku suna nan su lullube wallahi tallahi nake kullum lokaci da yawa ina istihdarin shi a cikin raina ina cewa Allah ya ƙara Allah ƙara gafarta min Allah ƙara min rayuwar shi albarka kasancewar wallahi na ji dadin wannan addu'ar da ya mun a tunwancan lokacin duk da mun san ma'anar ta ba lokacin nan banda huce sami'an dai lokacin ake na tahi maradi bakan kusan sama da wata uku ina can har na ware rabon na dawo ya ce banda zama na dawo din rabon dai ba na zauna ba a can ba to irin wannan duk lokacin da almajiri zai yi wani abu na bajinta game da malamin shi to mafi yawa malami yana jin daɗi kuma a cikin jin daɗin wannan zaka gani malami ya yi wa almajirin shi addu'a wannan addu'a kuma ta sanya ubangiji ya karɓe ta kuma an tabbatar ma bawan nan ko almajirin nan abin da aka rubuta kuma mafi yawa addu'a da za a yi wa bawa addu'a ce bata wuce Allah ba shi ilimi Allah ƙara datar da sai ya a kullum yana daga cikin abubuwan da suke burge ni in na tashi ko da yara mun tashi sai ina kokarin in yi wa malaman mu addu'a da wanda mun ji dadin zama tare da su, da wanda mun ji dadin zama tare da su, mun kwashi ilimin da an mutu an baro ne dukkan su muna wata Allah gafarta musu, Allah musu gata a gobe kiyama. Shine nan malai ya kawo mana ladabin shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An ibn Abbas da qala daga Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi akhir al-layl, na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan shi a ƙarshen dare. Yana da aksi a gidan shi saboda ai manzo Allah dan abokin wasan shi, kuma wanda manzo Allah yake aure da ita ma abokiyar uwa take, ita ce Maimuna. Yana da damar ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarshen dare, fa sallaitu khalfahu, sai na yi sallah a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma a tsari idan ka zo ku biyu za ku yi jam'i, a ina ya kamata ka tsaya? A bangaren hannun dama ya kamata na limami ka tsaya. To shi kuma kasancewar yana ganin mukarrar mai da karanta hadisin zai bada bayani. Yake cewa fa akhadha bi yadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hannuna ina bayan shi. Ya kabarta yana cikin sallah, ni da nazo na kabarta sallah a bayan shi, sai ya kama hannuna yace fajarran, sai ya janyo ni hatta ja'alani khiza'a, har sai da ya sanya ni a daidai ka fadashi ko bangaren ka fadashi ta hannun dama. Kina yazo ya laya tare da ni. Yake cewa falamma aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharastu, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya yace ni ne nayi baya. Dalili na akan haka zai ba mu labari. Yace fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salla shi kadai a gaba, ni ina bin shi ina bayan shi. Yake cewa falamman sarafa, lokacin da ya gama sallah qala, sai yake cewa masha aluka, me haka ya kai Abdullahi da Abbas, ash'aluka khiza'i fataqnas, ina sanya ka aka hada ta bangare na hannun dama kai kuma kana sha da baya. فقلت يا رسول الله, sai nace ya maikin Allah, wa yanbaghi li ahadin an yusalli bi khiza'ak, yace shin yana dacewa ga wani daya daga cikin mu yayi sallah a daidai ka fadaka bangaren hannunka na dama? Ai wannan rashin kunya ne, rashin ladabi ne. Dalilin Abdullah ibn Abbas bai taba ganin wani ya jera ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi sallah ba. Ai manzo Allah ina yake hutawa? Masallaci yake hutawa. Idan ya huto masallaci ina yake shiga? Limantin mutane yake yi sallah. An taba jerawa da limami bayan mamu suna bayan shi? Ba taba jerawa da limami ma Yusuf babu mamu suna bayan shi. Wannan haka shari'a ta karantar da mu. Limami yana shiga gaba, mamu su yi sahu a bayan shi. Matakar mamu sun wuce guda biyu. To abinda Abdullahi ibn Abbas bai taba gani ba a rayuwar shi ba, kuma ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne wanda ubangiji yake mai wa'ayi daga saman bakon fa, shi ne wa wanda babana Al-Abbas yake nuna iya fifiko a game da gaban shi akan shi. An tambaye Abdullahi, an tambaye shi Al-Abbas, aka ce da kai ne manzo Allah waye babba? Yace manzo Allah ne babba. To Yuhamma Allah yana tambaya irin wannan tambaya, manzo Allah shi ne babba. Alhalin shi kuma matsayin da yake gare shi. Kun gani wannan shi yake nuna mana irin yanda Abdullahi ibn Abbas ko yanda sahabbai suke kamba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kamba mashi ya zama wajibi akan al'umma shi su kamba mashi sama da yanda zakka kamba ma wani wanda yake baka abin duniya. Sai dai kuma kamba ma wakar ta huce gona da irci, kamar yanda yake cewa la tatahuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullahi wa rasulu, kada ku gamba mani ku rarauka ni kamar yanda kiristoci suka yi wa Isa dan Maryam, ni bawan Allah ne kuma manzon shi. A matsayin shi na bawan Allah, na manzo, na cika muku annabawa, wajibin mu ne mu so shi sama da dukkan mun wanda muke so a wannan rayuwar ta mu ta duniya. Da za a zagi manzon Allah ko da za a ci mutuncin manzon Allah, to wallahi tallahi mutuncin manzon Allah ya hi rayuwar mu. Saboda wajibin mu ne bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya, yana raye baya raye. Umar ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya waye gari, wallahi ba wanda yake so a saman duniyar nan bayan kanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah yace har yanzu imanin ka bai cika ba? Yake cewa wallahi tallahi manzo Allah ba wanda nake so a saman duniyar nan sama da kai, har karan kai na abu aiwa. kuma wajibin mu ne akan mu so shi sama da duk wanda muke so a rayuwar nan duniya iyaye iya mata ɗan uwa wajibin mu ne mu so manzon Allah sama da su wannan shine haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu ba shi kariya yana raye ko yana mace wajibin mu ne mu kiyaye shi mu kiyaye mutunta shi mu kiyaye jarabin shi shine yake cewa asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dacewa wani yazo yayi ka hada da kai bangaren dama yazo su sallah tare yake cewa wa anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kai manzon Allah kai ma manzon Allah ne mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace allazi a'taka Allah kuma Allah ne ya baka wannan ba ba wani bane da yazo ya nada maka shi kai manzo ne na Allah ba Allah ne ya nada maka shi ya nada ka ya tabbatar da kai aka maka yake cewa dan haka baya yiwa in zo in yi ka hada da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai akwai wata riwaya wanda take nuna mana Mari Abdullahi bin Abbas ya kwanta gidan Maimuna yayi sallah ka hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayyana mana ya zo yayi tsaya a hannun shi na hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo kunnen shi ya juyo shi bayan shi ya bido shi bangaren shi na dama yake cewa fara Abdullahi bin Abbas yake cewa fa ajabu wannan kalmar da dai sai ta burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haka ake so game da almajiri da shi da malami kalmomi masu dadi wanda ba sa hudda malami ba daga iyaka ba ya kar da din control ɗin ayya kai ya ringa wasu abubuwa da ba su dace ba amma dai kalmomi wanda za su tsayar da shi a matsayin shi kuma ya ji dadin wannan almajirin da yake tare da shi yake cewa fa da'ali an yazidani Allahu ilman wa fiqhan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun addu'a Allah ya kara mini ilimi da fahimta addini kuma addu'a ta kar sai na gaba yake cewa khawfuhu min Allah tsoron shi daga Allah madaukakin sarki wannan kuma wajibi ne yana daga cikin ibada wadda wajibi ce ta kasance kullum muna yin ta shine tsoron azaba Allah wajibin mu ne mu tsoraci dukkan wata azaba ko dukkan wani wa'idi wanda ubangiji yayi akan bayin shiga wanda suka saba mai shine ai yana daga cikin siffatun mu ne sune wanda suke kiran Allah suna masu jin tsoron azaba shi kuma suna masu kaunatar abin da yake gun ubangiji na daga rahama shine ta yake bayyana mana فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اكباب وان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا سنا كيران ubangijin su lokacin da suka nisanci abun kwanci ko shin hudun su suna kiran ubangijin su suna masu tsoron azabar da take gunshi kuma suna masu kwadayin rahama jiddadi da murewa wanda yake na gidan aljanna wanda ubangiji ya tanadawa insha Allah ya tanada mana Allah sanya mu daga cikin wanda aka yi wannan tanadin kuma za mu taimu mura han mutum mu gani insha Allah yake cewa annabi an ibn abi mulaika qala sahibtu ibn abbas min makkah ila almadina fa kana idha anzala qama shatr al-layl fa sa'alahu ayyub kayfa kana qira'atuhu qala qara'a wa ja'at sakratu al-maut bil-haqq dhalika ma kunta minhu tahida fa ja'ala yurattil wa yuksir fi dhalika an-najish wannan asarin daga ibn abi mulaika yake cewa sahibtu ibn abbas min makkah ila almadina yace na abokanci abdullahi dan abbas daga garin makkah zuwa garin madina tahiyya ce mai nisa tahiyya ce ta kwanaka yake cewa fa kana idza anza ya kasance idan ya sabka daga kan abun hawan shi qama shatr al-layl sai ya tsaya rabin dare yana tsayuwa ta ibada shine qiyamul layl rabin daren nan fa ina tunanin aka kasashi a iya irin lokacin ma yanzu ina tunanin ya dauki daren guda kasancewar yanda lokaci yanda yake da tsawo a da faratuwar da yanzu wannan kuma alƙawari ne na ubangiji idan kiyama ta gabato ta taqarabu zaman kwanuka za su matse za su kusanci juna shine ibn hajar yake fassarawa yake cewa zaka ga dare kamar zaka ga shekara kamar wata kamar sati wannan sati kamar yini guda yake cewa to Abdullahi ibn Abbas yana tsayuwa rabin dare kuma haka aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamun al-abariya lawa lokacin farkon musulunci aka umurce shi qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Amma dai da aka samu yalwa sai aka rarrage mu ma idan mun zo mu dan samu yalwa shine aka ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatan min alladhina ma wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara. Didda da kai rangwame wanda aka yi a wancan lokacin diddan uwa idan ya idan lokacin mu ya zo mu samu rangwama yake cewa fasa'alahu ayyub ayyub sai yake tambaye shi kaifa kana qira'atu yaya karatun shi yake kasance mutumin da aka ce yana raya rabin dare yaya bakara yake karantawa ali ibrahim yake karantawa ya hada da isai ya hada da madida da al'ami tunda rabin dare aka ce rabin dare ko kalle yana dauka awa huɗu ko awa sha biyu ce kenan awa shida yake cewa yaya karatun shi yake wasu surori yake karantawa yake cewa kai abun ba haka bane kala sai yake cewa qara'a kurum aya dai da kace tilo yake karantawa shine wajha as-sakratul maut bil haqq zalika ba kunta bi mutahidin. Wannan ayar ita ce kadai tsawon rabin dare ita ce kurbe ke daidaita duk lokacin da bawa yake so ya hararo ma'anar alqur'ani ko ya ji qur'ani ya so sami zuciya har ya zubar da hawaye maimaita aya guda daya kai ta maimaita ta kana maimaita ta habba ta babba lokacin da bata da tasiri a cikin zuciyar har ya kai ta yi tasiri a cikin zuciyarka har ya kai ka hararo ma'anarta har ya kai ka ringa tunanin idan an tsaya a wannan abin yaya zai kasance har ya kai bawa ya ringa zubar da hawaye waja'at sakratul maut bil haqq lokacin da magagin mutuwa ya so wannan magagin mutuwa bawa shi Abdullahi bin Abbas kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne kawo shi wannan magagin mutuwa yake cewa lokacin da yana kwance yake cewa wallahi innal maut la sakarat yake cewa wallahi na rantsi da Allah mutuwa tana da magagi wannan radadin da bawa da yake ci akwai wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana bayan an yi musa za a nema shi ma mai musan a dauke da shi ya kasance babu wani sai mai musa sai Jibril sai mai daukar rai sai Ubangiji shi ma mai daukar ran a zo a ce dauki ranka da karan kanka yake cewa wallahi tallahi da ya san haka mutuwa take da magagi yake cewa wallahi da ya sauƙaƙa wa rukuni lokacin da yake daukar ranki manzon Allah ya siffanta mana yake cewa wai kun san yaya ake daukar ran mukuni daga jikin shi yake cewa kamar misalin ka sanya allura ne daga a sanya allura a cikin mai a zare ta kana jin wata wahala lokacin da zaka zare ta ba wata wahala to amma dai duk da haka manzo Allah yake rantsuwa yake cewa wallahi innal maut la sakarat wallahi mutuwa tana da makaki Allah dai ya laddafa mana ya sanya bayan daukar ran waɗanda za su tafi da shi su ne mutanen da za su kwanfasa a buɗe musu sama ta farko har sama ta bakwai a kai a ajiye shi lokacin da muka dawo muka kwanta a meno mana a mana tambayoyi kai tambayoyin ma in ta kama a yahe mana a yahe mana huta wurin babban tashin hankali shi ne matsa da kabari da zai yi wa kowane ɗan adam sai Allah yake cewa inda za a yahe wani matsa kabari da an yahe wa Mu'az wanda mala'iku dubu saba'in suka sauko za su rigaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jana'izar shi manzo Allah yake cewa ku hamzarta ku gaggauta mu ta yi mu yi jana'izar shi kada mala'iku su rigaye mu binne shi ba dai shi ba yadda ya samu matsala wannan nan zai dawo ba kamar da wasa ko Allah dai sun ya mu cika da imani duka wannan abu mai sauki ne in dai bawa zai samu rabo a gobe ba in dai an samu rabo to duka wannan abu mai sauki ne Allah da ya tarda mu yake cewa tabbas magagin mutuwa ya zo da gaske yace zalika ma kunta bil mutahida ya kai dan adam wannan shine wa abin da kake gushi kake nisan ta kanka kake ta murawaga kake kai kake kawowa wannan abin kai tabbata a kanka to fa gashi yau ya zo da gaske wanda za su dauki sun zo su dauka ba wani wanda ya sai cece ka ba wani wanda ya sai maka magani game da su duk abin da zaka sha ba ya hana ka ba ko ba ya hana su ba su dauki ranka wannan aya ita kadai ce na gudure yana bibinta ta kaso ka ga hawaye suna zuwa Allah da tarbiyya yake cewa fa ja'ala yurattil wa yukshiru fi zalika an-najish Abdullah ibn Abbas ya sanya yake ta maimaita wannan aya yake ta yawaita kuka irin na zuciya wanda ba iku bane ba zuciya da kirji yana ta shishika hanci yana zubar da hawaye idanuwa suna zubar da idanuwa hanci yana zubar da majina idanuwa suna zubar da hawaye wannan shine ake kira annajish kukan da yake hutarwa daga kirji kuma wallahi tallahi za Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan hadisin da Imam Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira yake cewa wallahi yana ɗaya daga cikin mutanen da za a sanya shi karkashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar yace rajulu zakarallaha khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambaci Allah ko karanta Qur'ani yayi ko tunan waye azaba Allah ko tunan waye wani abu wanda ubangiji yayi talabi na daga na'i daga gidan aljanna idan Allah ya amsharce abinda za ya samu sai ya zubar da hawaye yace wallahi shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah zai sa shi karkashin inuwa al'arshi ai wannan ai abu ne wanda nake gani abu ne mai sauki duk da ba kowace zuciya ba take iyawa ba ke kuka ba kowace zuciya ba za ta ji ambaton ubangiji ta zubar da hawaye ba sun ba kasat qulubu min ba'di zalika fa hiya kal hijaratu aw ashaddu qaswa yake cewa wa'an sun ubangiji yana busar da zakatan su tana kekashewa kamar yadda ka san falakin dutse wanda idan ka buga he zai kashe yana mai do maka sauki yake cewa kai wa'ansu zukatan nasu idan sun kekashe sun yi dutse ma kawai sun yi dutse kwamfashewa kekashewa Allah ka lallafa mana ka sanya ruwan sanyi a zukatanmu ka sanya ta da'iman layyina kullum ka sanya ta mai sauki ce layyina ce mai ɗaukar ambatanka ce ko mai zubar da hawaye ce idan ta ji ambatanka Allah datar da mu yake cewa wa nabi raja'in رضي الله عنه قال وانا اثر عندك ابي رجاء وانت الله اشتبت على غريشي يجي تيوا كان هذا الموضوع من ابن عباس مجرى الدموع كأنه الشراك البهري يجي تيوا كاغو النمور عند هوا يسكي قرارا نن يجي ميش يجي تيوا كان هذا الموضوع يجي كاغو النمور عند هوا يسكي قرارا اي مجرى الدموع inda hawaye suke zuba ka annahu ashirakul bani yace kai ka ce tsohuwar katana ce ta takalmi saboda wurin yayi baki ga tabon wurin kana gani kullum hawaye zuba suke yi a haka can bayan mun karanta Abdullah ibn Mas'ud ma haka yake karanta Qur'ani yana zubar da hawaye a kode yaushe yake cewa haka wannan asarin hawaye a cikin fuskar shi haka Abubakar shi ba haka aka labarta mana haka Abubakar da ka kalle shi zaka ga hawaye wannan san hawaye akan muskaci misali raqumin da yake zubar da hawaye kanka samu yau da gobe wurin yayi wannan ya rashe da ka kalle shi zaka gani ga wurin to haka huska Abubakar haka tai haka huska Abdullah ibn Abbas tai saboda kur tsabagiran ambaton ubangiji da zubar da hawaye lokacin da suke ambaton ubangiji Abubakar ai da yashi Aisha uwar mummune take bayyana mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a sanya Abubakar a umurci Abubakar ya tayyi wa mutane sallah Aisha dai tana so ta danki haka sai ta ce wa manzo Allah baba da ya kasance mutum ne wanda yake da kalekalan zuciya shi tausayi gare ta daga ya karanta alqur'ani zubar da hawaye yake yi to wa zai ji karatun dashi ai sai zaranta wa mutane lokacin da ake sallah manzo Allah yace ku umarci Abubakar ya tahi ba mutane sallah ta bada wannan inta dai a je canza dai a umarci dai wani kuma bayan Abubakar ko ga Umar nan manzo Allah yace a umarci Abubakar ya tahi sallah sai ta tafi ta kirawo Hafsa tace kin ji fa ga abin da ake cikewa manzo Allah ya sanya babana ya ja ya limanci mutane sallah kuma kin san yanayin babana mutum ne wanda yake da tausayi zuciyar shi kuma bata da wannan bata da karhin da za ta rike idan ta karanta ayoyi sai ta zubar da hawaye to wa zai shi abin da yake karantawa yaya zai yi mutum mutane tace ki ta hiki cewa babai ki cewa manzon Allah ya sanya babanki manan Umar mutum ne wanda yake da karhawa wanda yake da juriya wanda yake daukan sanda a hannu wanda yana iya jagorantar mutane me ya kasa da Aisha a tabbatar da babanta shi shine lambawan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda ta harawo Hafsa ta zo ta hodi wa manzon Allah ga ba irin abin da fa Aisha ta hodi wa kuma ina goyen bayan ta babana mutum ne babanta mutum ne wanda yana yin kuka lokacin da yake cikin sallah dan haka umurci mana Umar ba ya san da yace kai ku ta ku umurci ba ku dai ku umurci Abubakar ya jabta ni sallah sai wallahi ku dai al'imma kullal arjun na sawahi ba Yusuf ce ku dai ɗan uwan annabi Yusuf ne yake cewa wallahi ni dai na sani dai tare da ke dai ba zan taɓa samun alkhairi ba Aisha menene a tabbatar da Abubakar ya kasance duk yadda ake ja wai ba wai kara bace ba aka yi wa Abubakar ba din ya cancanta ne aka bi wannan abu yarda Allah shi tabbata a gare su to haka wannan saboda tsoron su suke zubar da hawaye kuma haka ake san ran mu'mini duk lokacin da za ta ambaci ubangiji innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ana daga cikin sifa ta mu'mini shine idan an ambaci Allah an ambaci musu an karanta musu an ambaci ubangijin su zuciya za ta girgiza za su dawo cikin hayyacin su sai idan aka sa gaba yake cewa kuma idan aka karanta musu ayoyin ubangiji za ta ƙara musu imani wa azba hammas zubar da hawaye yake cewa kuma wa'annan mu'minan akan addisin dogara ne ga abin da yake gurbin ubangijin su kamar da ubangijin su suka dogara ba sa ne ba a wurin bane wannan shine kuma su ne siffa ta waliyan Allah wanda babu tsoro babu wata damuwa akan abin da za su bari a rayuwarsu ta duniya ko babu tsoro akan abin da za su tara a gobe kiyama su ne waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah sai ya mu daga cikin su
ni gaba dai sai mu kai zuwa mutunci
yake cewa liqa'uhu ma al khawarij haduwar shi Abdullah ibn Mas'ud tare da khawarijawa Khawarijawa muna iya conclude mu ce kurum su ne in shi'a an same su tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da kai shi babban jagoran nasu wanda ake ce mai zulhuwaisira at-tamimi wannan shine jagoran wanda a karkashin shi aka fara kirkirar wannan aqidar ta khawarijawa kuma sun shahara da zame takobi akan Usman dan Affan har ma suka kai zuwa ga kashe shi sune wanda suka yi gungu a gehe suka ce ai Usman ya sanya ƴan uwan shi akan ya ba su gwamnoni ya sanya ƴan uwan shi gwamnoni sun yi laifi kuma ba a hukunta su ba dan haka su sun mutu akan sai an sauke wannan jagora na musulunci kuma shi kalkashin siyasar shar'iyya siyasa wadda shari'a ta ba da dama da kai wa'ansa da wahabit wanda ake bibiya kama a sarki jagora jagoran da aka yi mai mubaya'a da kai wa'ansa ka'idodi idan an cika su ko idan jagoran ya cika su to a lokacin nan ana iya hutarwa a ce to so ake yi ya sabka ya rubuta demission shi aji ko kuma ya sabka a kai shi a mai hukunci shi ma amma dai matakar wannan abubuwan musu wannan ba a matsayin shi na khalifa na mummunai sama da mutane dubunnai suna yin shi a ce a ai kurma ai bai wannan ba kuma duk irin kage-kagen da suke yi akan suna nema a sauke shi na ya sanya ƴan uwan shi su kasance hakimai a ƙasashe daban-daban ya ki hukunta su da sauransu abubuwan da suke tuhumta shi dukkan su ƙarya ce lokacin da suka zo suka yi sansani a kewayen garin Madina saura wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah kalkashin su Hassan da Hussein ɗiyan Aliyu da Abi Talib kasance wa hayda suka ribanci lokaci manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taya maka aikin haji a lokacin nan su kuma suka yi sandikayin su suka zo suka farma garin Madina samari sa Hassan da Hussein suka ce Usman ka ba mu manin dama mana mu ta mutai mu yake su a wuce wurin yace a'a ai ba ma yaƙi ba junanmu ba ba ma cika mu kawunanmu ba a kashe su kuma a ce manzo Allah shekara nawa ya rayu ga munafukai shekara goma ya rayu da munafukai bai taɓa aibanta su ba sai dai idan aya ta sabka babu fitar da zai kafa amma dai ya zama da su kuma dalilin shine harkar diplomasi wani ka a ce daga ƴan waje su ce a'a ai yana nan yana kashe waɗanda suka yi imani da shi a cikin garin Madina to wanda yake can ya za a iya shigo musulunci ya zama tare da su aka mu'amalance su da yanda suke so kuma a karbu da su lahiya haka Abubakar haka Usman yarda Allah shi tabbata a gare su ya nema yi sulhu tsakanin su shi kuma dama wa sulhu khair duk irin wata mas'ala wadda ta ci karo aka kai aka ja to a nemi sulhu sulhu shine mafi alkhairin solution suka farma Usman gidan shi Usman ya ce musu mun karanta a cikin wannan littafin da muke karantawa Usman ya ce musu ina gama ku da Allah ba ni bane ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace wane ne zai sai wata rijiya wadda ake kiranta bi'ru ruma na lamunce mai gidan aljanna suka ce kwarai ko kai ne mun san da haka yace ina gama ku da Allah ba ni bane ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai shirya runduna wadda za ta yi yakin Tabuka na shirya ta Allah munce mai gidan aljanna suka ce kwarai ko kai ne ya zano musu irin manhaji wanda yake da ahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kara bugo da kari ma manzon Allah diya biyu ya bashi aure ya aura me Ummu Kulsum ta mutu ya aura me Ruqayya ta mutu yace da yana da wata wallahi da ya kara ni kai wata fadala ta kai mutumin da zaka hada jini da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara maka ya baka ya kara maka diya haka suka shigo waɗannan mutanen suka kashe su daga cikin manyan aqidun su shi shine suna kahurta duk wanda yake aikata manyan laifi ai aslan a mazhabi na ahlus sunna wal jamaa duk wanda yake aikata manyan laifi baka da hurumin da zaka kahurta shi sai dai kurin fasiki ne ko fasiki ba kahuri bane ba amma dai su a wurin su wanda ya aikata manya-manyan lahika ya sha giya ya yi zina dan tagaryen kahuri ne kuma ko gobe kiyama ubangiji baya gafarta mai zai dawoma a cikin wutar jahannama wannan aqida ce wadda ta sabawa manzo Allah ta sabawa aqida ta ahlus sunna wal jamaa kuma daga cikin aqidun su sun kahurta Usman su kuma a hada sun dukkan su ba wanda ya kai hurtun Usman imani sun kahurta Talha sun kahurta Zubair ibn al-Awwam da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune kai hasali ma Aisha yarda Allah shi tabbata a gare sun kahurta ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi soyuwa a cikin matan shi dukkan su sun kahurta su kuma suke cewa duk lokacin da shugaba zai muku wani abin da bai ku ji dadin shi ba to ku huto ku sabke shi ku dora wanda ranku yake so wannan tana daga cikin aqida ta khawarijawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisin da Imam Bukhari ya wutar da shi manzo Allah yake cewa in kuka gansu manzo Allah ya bada labarin su tunda an samu ɗaya daga cikin su wanda yazo ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai adalci mana to in ban yi adalci ba wa zai yi adalci manzo Allah ya bayyana musu iri-irin waɗannan ko bayan raina idan kuka gansu kashe su manzo Allah yake siffanta su yake cewa idan ka gansu suna sallah kai hek wallahi he kare ni sallarka idan ka gansu suna azumi kai he kare ni azuminka idan ka gansu suna karanta alqur'ani kai cewa kai jahili ne amma dai cikin zuciya ba haka bane ba wannan su ne khawarijawa a gurgushe yake cewa inda ma nashabat fitnatul khawarij lokacin da fitina ta khawarijawa ta bullu tsankanin lokacin da suka huto Usman dan Affan kuma abinda dai yawa kana a lokacin nan aka ayyana Ali ibn Abi Talib a matsayin khalifa nan mummunai bayan Usman dan Affan a lokacin nan Muawiya ya nema da Ali ya nemi jini Usman kasancewar shi dan kabila shi ne dan uwan shi ne aka kashe mas'ala ce wanda yanzu wanda yake da aqida ta shi'a ko yake da aqida ta khawarijawa idan ya zo yanzu nan dukkan mu nan yana iyawa ya bala mana ko wanda bai san mas'alar ba yana iya bala mana shubha shikenan ka tashi kana jin kyashin Usman ko ka tashi ka tsani Muawiya irin wannan abin suke ribanta. Sai dai abinda mu muka yi imani da shi a ƙarƙashin mazhabin mu na Ahlus Sunna wal Jama'a shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su daga na harkon su har zuwa na ƙarshen su dukkan su ajilai ne. Ba wani wanda yake da ba wani wanda ba wani dukkan su suna da haƙi akan mu idan an ambaci sunan su mu ce musu yardan Allah shi tabbata a gare shi. Shine Ubangiji yake bayyana mana lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإتبنك سوى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. Ala ai masalar da Imam Al-Humaydi ya kawo haka Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya kawo akan neman masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda a cikin usulus sunna yake cewa wajibi ne a gare mu duk lokacin da za a ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne a cikin su ko ma wane ne wajibi ne mu neman min yarda Ubangiji yace yana ma daga cikin sharadin da za a iya hana bawa wanda yazo bayan su wanda yazo ana gina daga cikin sharadin da za a hana shi cin alfai dukiyar da aka ce aka ribanto ta ba tare da an buga yaki ba yana daga cikin sharadin da za a iya hana shi idan bai neman musu yarda Ubangiji kuma wa'annan su ne wanda Ubangiji ya bayyana mana radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda Ubangiji su su ne wanda kuma Ubangiji ya dora hannunsu a saman hannayensu yadullahi fawqa aydihim to dan me san ya mu yarda su to daga cikin halin su za su bala maka wata wani abin da yake wakana tsankanin wannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin tirda Allah wadare ko abinda ba a so game da mummuni ko musulmi ya ringa yi a cikin sha'anin shi na aqida shine ya ringa shishigi akan abinda yake wakana tsankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne duk abin da muka ji a kanmu mu neman masa yarda mu liƙe bakin mu ba tare da mun soke ɗaya daga cikin su ba abinda suka yi sun yi tsankanin su kuma kowanne yana da lada wanda yake kan gaskiya wannan yana da ladan ijtihadi yana da lada guda biyu wanda yake kan kuskure yana da lada guda ɗaya ladan ijtihadin shi wannan shine abin da muka sani akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya nema ya bata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi ba kai ba shi kai tirda Allah wadare da al'amarin shi ko ba mai zama bane tare da kai ba innal ladzina yakhuduna fi ayati innal ladzina yakhudu la ba ita ba nake yawa فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن سكي كوتسي ا cikin al'amurukan cikin ayoyinmu yake cewa to ka kauda kanka a cikin al'amarin su har sai sun kuso akan wani zance wanda ba irin wannan zancen ba idan dai za su yi irin wannan hira to ka wadda kanka akan wannan al'amarin su ka tashi ka bar wurin ko kuma a'a ka tsaida musu ruwan murki in kana iya tsaida musu in baka iyawa ka tashi ka bar wurin yake cewa lokacin da fitina ta khawarijawa ta kunno kai zahaba ilaihim abdullahi bin abbas abdullahi na abbas ya tayi zuwa gare su wa naqashahu fima iltabasa alaihim fahmuhu sai ya tayi ya yi mujadala ko ya tattauna tare da su a cikin abubuwan da ya cudanki a gare su abinda suka kasa fahimta tunda fahimta ce wani ga abinda ya fahimta iya ijtihadin shi iya fahimtar shi kuma yana da lada guda biyu idan yana da gaskiya wani shi ma ga abin da ya fahimta iya fahimta shi iya ijtihadin shi shi ma idan yayi gaskiya yana da lada biyu idan kuma yayi kuskure yana da lada guda daya yace wadarat hiwaratu sai tattaunawa ta kasance tsakankanin su wasarat munaqashatu akai ta cicce ku ce aka kai ruwa aka kai aka dawo aka fahimci juna yace wa asfarat ala iqtina'i 20000 minhum wannan tattaunawar da akai ya gamsar da su da hujjoji wanda suka fahimce shi da su yake cewa sai da aka samu wurin mutum 20,000 suka huta daga cikin tsarin wannan yakin wanda aka yi niyya a yi shi shine ma'arakatu siffin da ma'arakatu aljamal, wanda ɗayan gungu na sahabban manzo Allah da ɗayan gungu na sahabban manzo Allah aka zo aka kabura aka buga takobi dukkan su, kuma muna neman musu Allah gafarta musu, Allah ƙara yarda da su. Yace fazadaru ila saffil imami Ali ibn Abi Talib, suka bar sahun Ali ibn Abi Talib, yarda Allah shi tabbata a gare shi, kasancewa fahimta Ali daban, fahimta su ma su Muawiya daban, wanda suka goyi bayan su su Aisha su Talha da sauransu, su ma fahimta su daban, kowanne kan guda biyu aka yi aka rabe, kuma aka zo aka buga takobi, kuma aka dawo aka shirya. A lokacin nan ne sarkin Rumawa ya nema ya ribanci wannan damar, lokacin da ya ji ai da Aliyu da Muawiya ana nan ana tagun saƙa, ba tagun saƙa bane ba, yana girmama shi, iya girmamawa, kurum ɗin saɓani ne na fahimta aka samu. Wannan saɓanin fahimta kowanne mujtahidi ne a cikinsu, kuma kullum mujtahidin musibun. Haka manzo Allah ya faɗi mana, duk wanda ya yi ijtihadi to yana dacewa a kan ijtihadin shi, wanda ya dace a kan ijtihadin shi yana da lada biyu, wanda ya dace ya kuskure a kan ijtihadin shi yana da lada ɗaya. A lokacin nan ya nema ya aiko wa Muawiya letter a kan idan yana so zai ya taimaka mai da runduna wadda harkonta garin Sham, ƙarshen da kuma garin da wannan can garinsu, wuziyarta a can wurin shi, harkonta kuma a nan wurin Muawiya a nan Kufa. Sai kai ya ce ku juya takarda, aka juya takarda ya maida mai raddi, raddi mai zafi a kan abinda wannan ƙudurin da shi sarkin Rumawa ya nema ya yi. Mun ja lokaci abinda muka karanta, Allah ya ba mu dadin shi, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Muna tawassali ga zama da muka yi wannan, Allah ya ba ƙasarmu kwanciyar hankali, ya yassare mata arzikinta, ya sanya a cikin lamun lafiya. Muna fatan dukkan wa'ansu sharri, wa'ansu masibu ya kawar mana wannan ƙasar tamu. Bukatunmu na alkhairi kuma Allah ya biya mana, Allah ƙara ruha mana asiri, ya ƙara tabbatar da mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah mana albarka, ya mazuriyar mu albarka, ya ƙara mana lafiya, ya ƙara taimakon mu akan wannan addinin nashi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.